sitting alone and I'm wasting my time. I'm drinking and I'm smoking and I'm feeling fine. I'm so low. Blueberries are looking at me. I'm about to re-clawler and a little funky, but I don't know, 'cause I'm in slow-mo. Little da 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 da